إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka ɗan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjidul Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu wanda ke GRA cikin garin Azare, jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Uthman ɗan Affan, Allah ya yarda da shi. Wannan shine majalisi na tara a wannan yammaci na Alhamis 5 ga watan Jumadal Ula, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1446 wadda take daidai da 7 ga watan 11 shekara ta 2024. Idan ba a mance ba, a majalisin da ya gabata mun kammala bayani dangane da gudunmawar da Sayyidina Uthman, Allah ya yarda da shi, ya bayar a bai'atul Ridwan, rawar da ya taka a bai'atul Ridwan. Wannan duk yana cikin jerin misalai da mawallafin wannan littafi da muke karanta sirar Uthman ɗan Affan, Allah ya da shi, yake kawowa da suke fito da yadda Sayyidina Uthman, Allah ya da shi, ya nazumci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sawa'un manzon Allah yana zaune garin Madina ko kuma ya fita wajen Madina da nufin yin yaƙi ko zuwa umra ko kuma ziyara. Sayyidina Uthman bai taɓa rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba, sai in har akwai wani uzuri wanda yake mai ƙarfi, kamar yadda muka gani a yakin Badar. To, misalin da za mu tashi kansa a wannan majalisi cikin jerin misalai da suke fito da lazumtar Sayyidina Uthman ga manzon Allah da kuma tasiri da yake musamman a yaƙuƙuwa da manzon Allah ya fita, za mu duba Fathu Makka, shine maudu'inmu na yau. Za mu duba fitar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Fathu Makka da kuma irin tasirin da Sayyidina Uthman ya yi a wannan fita ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzo Allah ya yi niyyar fita ya je ya buɗe garin Makka, ya ƙwace garin Makka hannun mushrikai. Wannan kuma ya biyo bayan saɓa yarjejeniya da suka cimma tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na ajiye yaƙi, domin a Hudaybiyya, sulhu da aka yi na Hudaybiyya tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mushrikan Makka, shine a ajiye yaƙi na tsawon shekaru 10. su ba za su yaki manzon Allah ba, sannan manzon Allah shi ma ba zai yake su ba, kowa ya ajiye yaki. Wannan an cimma wannan yarjejeniya tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Quraishawan Makka. Sannan duk kabilar da ta ga za ta hada kanta da Quraishawan Makka, ta agaza wa Quraishawan Makka, Quraishawan Makka su agaza mata, to tana da wannan damar. Haka zalika a daya hannun duk kabilar da ta ga za ta hada kai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ta agaza masa shi ma ya agaza mata, tana da wannan damar. Ba an samu kabilar da ta hada kanta da mutan Makka kamar yadda aka samu kabilar da ta hada kanta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To an watse bayan an kulla sulhul hudaybiya a shekara ta 6 bayan hijira. Wannan ya ba wa manzon Allah damar ya tafi Khaybara, tunda yanzu yaki ya tsaya tsakaninsa da Quraishawan Makka mushrikai. Dama tunda ya hijira ya koma Madina ake ta dauki ba dadi tsakaninsa da su. To sai zamanto duk wani kalubale da zai tunkaro shi ba zai waiwace shi ba, saboda kalubalen mutan Makka ya fi girma. To yanzu tunda an tsaida yaki tsakaninsa da mushrikan Makka, to ya samu dama ya fuskanci wata kalubalen da ita ma take fuskanto shi, ita ce kalubalen Yahudawan da suka koma Khaybara, wanda Annabi ya fidda su daga Madina. Dan tunda Annabi ya fidda su daga Madina, suke wa Annabi bita da kulli, suke cin kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk wata dama da za su samu ba sa wasa da ita, na ganin sun tabar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa. To shine yanzu da aka tsaida yaki tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutan Makka, Annabi ya samu dama ya je ya gama da shi. To abin da ya faru kenan. Bayan Annabi ya dawo daga Khaybara, ya gama da Yahudawan Khaybara, ya ci su da yaki, an kama kamammun yaki da wasu ƴan watanni wanda ba su da yawa. Sai aka samu husuma tsakanin kabilar da ta hada kanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kabilar da ta hada kanta da Quraishawan Makka. Quraishawan Makka sai suka taimakawa kabilar da ta hada kanta da su wajen kashe kabilar da ta hada kanta da manzon Allah, suka kashe musu adadi mai yawa. To shine dan wannan kabila ya taso ta Kanas, ya zo har garin Madina, ya zo ya rera waƙoƙi, ya zubo baitoci, yana mai koka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin yadda Quraishawa suka taimakawa ƴan kabilar da ta hada kai da su wajen kashe ƴaƴan kabilar da ta hada kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan aiki na Quraishawan Makka kaman ya warware yarjejeniyar da suka cimma tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kan cewar ba za su yaki manzon Allah ba, kuma manzon Allah ma ba zai yake su ba a tsaida yaki na tsawon shekaru 10. Wannan ya faru a farko-farkon shekara ta 8 bayan hijira. Tunda Annabi ba zai yake su ba, kuma ba za su yake Annabi ba, wannan na hukunta duk kabilar da ta hada kai da manzon Allah ba za su yake ta ba, saboda yakanta yakan manzon Allah, dan akwai yarjejeniya tsakaninta da manzon Allah. Duk wanda zai taba ta manzon Allah zai taimaka mata, duk wanda zai taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma wannan kabila za ta taimaka masa. To kaga yanzu a taba manzon Allah, an taba wannan kabilar ce da ta hada kanta da manzon Allah, ita ce kabilar Banu Bakar, ta hada kanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yanzu taba ta taba manzon Allah ne, kamar yadda taba manzon Allah taba ta. to Qurayshawa suka taba wannan kabila ka kaman sun taba manzon Allah yarjejeniyar da aka yi tsakanin su da manzon Allah yanzu kaman sun warware ta ne manzon Allah sai ya ce ma dan aikin kabilar Banu Bakar an ji kocenka kuma insha Allah za a share maka hawayenka ya kama hanyar sa ya tafi abun sa to anan tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine yana so ya afkawa mutan garin Makka ba tare da sun ankara ba yana so ya afka musu ba tare da sun sanya taho ba ma'ana ba tare da sun shirya ba to shine ya roki Allah subhanahu wata'ala ya boye masa sirrin sa na zuwa yakan waɗannan mutane Qurayshawan Makka yana so ya fita a asirce har ya isa Makka ba tare da sun san cewa su ya fuskanta ba to har ma ta kai ga ɗaya daga cikin sahabbansa ya kusa ya bankade wannan sirri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na shirin zuwa ya yaki Qurayshawan Makka amma tunda manzon Allah ya roki Allah Allah ya saya Allah ya rufa Allah ya amsa addu'ar manzansa sai zamanto lokacin da aka so a banka da sai Allah ya tona wata tsohuwa daga garin Makka matsi na rayuwa da karancin abin hannu da rashin abinci ya fidda ita daga garin Makka sai ta taho garin Madina dube da cewar garin Madina gari ne da manzon Allah yake tare da sahabbansa duk wani marashi ana kokarin a agaza masa a taimaka masa saboda yanda addinin musulunci ya fadaitar da haka sabanin garin Makka ana taimakon amma ba a fadaitarwa wajen taimako amma nan garin Madina ana taimakon kuma ana kwadaitarwa wajen taimakon sai taimakon ya zama ya ninka ninkin ba ninkin na Makka saboda nan suna jin cewa addini suke yi sahabban annabi kenan duk wani wanda za su taimaka suna ga taimakon su ba zai fadi kasa banza ba sun san suna da sakamakon sa gurin Ubangiji sabanin mutan Makka su al'ada ce kawai da suka taso a kanta ba sa tunanin cewa akwai wani wata gajiya da za su ci akwai wata natija da za su fita da ita a asudai tunda ɗabi'a ce da al'ada da suka tashi suka tarar da iyaye da kakanni a kai su ma sai suka tafi a kanta to amma mutan Madina da suke tare da manzon Allah sawa'un al-ansar wanda suke an asalin Madina ko kuma al-muhajirun waɗanda suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina suke tare da manzon Allah ana nuna musu muhimmancin taimako sa'annan kuma an nuna musu cewa duk wanda ya taimaki dan uwansa Allah zai taimake shi sannan duk taimakon da kai ba zai tashi a tutar babu ba Allah zai taskace maka wannan taimako Allah zai kange maka wannan taimako da kai kuma zaka ganshi ranar gobe kiyama a littafin ka na lada wannan yasa taimakon da ake a garin Madina ninkin ba ninkin wadda ake a garin Makka to shi yasa mutum idan yana da buƙatar sa matsi na rayuwa yunwa ya rasa abin da zai ci koda bai musulunta ba sai ya nufato garin Madina saboda ya san idan ya zo ya nemi agaji za a agaza masa wannan tsohuwa da muke magana a kanta ta samu kanta cikin matsi na rayuwa ta rasa abin da za ta ci kuma tana zaune a Makka sannan kuma tana cikin mushrikai bata musulunta ba to da ta kalli yanayin Madina irin agaji da ake da taimako da ake saboda tasirin musulunci sai ta yi tattaki daga Makka ta tafi Madina da ta iso garin Madina bata zame ko ina ba sai gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
da tazo sai take koka manzon Allah yanayi matsananci da take ciki na rashin abin da za ta ci manzon Allah ya mata goma ta arziki aka bata abinci wadatacce da dukiya wadatacciya wadda za su ishe ta zuwa wani lokaci wannan mata ba wai fata musulunta bane a ta zo neman taimako ne kuma ta san kyakkyawan dabi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ba zai tabar da ita ba kuma abin da ya faru ke manzon Allah ya agaza mata ya taimaka mata tana shirin fita daga Madina ta koma Makka tunda ba musulunta tayi ba sai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ake kiransa Hatib ibn Abi Balta'a wanda mun taba karanta wannan kissa a wannan majalisi lokacin da muke karanta tarihin Sayyidina Umar sai lallaba ya je samu wannan tsohuwa yake ce mata yana da sako da zai bata yana so hannu da hannu ta dankawa Quraishawan Makka zai bata makudan kudade dan ta isar masa da wannan sako wannan tsohuwa ta ce ba matsala kawo sako ya kawo wasiƙa ya danka hannun wannan tsohuwa abinda wasiƙar take kunshe da shi tona asiri ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fita da zai yi ya je yayi fathu Makka ya bude garin Makka ya kwace garin mushrikai ya yake su saboda sun karya alƙawarin da yake tsakaninsa shi da su na ajiye yaki yace ma wannan tsohuwa ki boye wannan wasiƙar ta yadda ba mahalukin da zai iya gani tace kwantar da hankalinka wasiƙar ka ta isa an gama wannan tsohuwa ta fita daga Madina ta kama hanyar Makka bata dade da fita daga Madina ba Allah madaukakin sarki ya aika mala'ika Jibril yazo ya shaida wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan cewar abinda yayi sirrin sa ɗaya daga cikin sahabbansa na shirin bankadewa shine rufa fitar sa yaje ya yaki mutan Makka ya roki Allah kuma Allah ya rufa masa wannan sirri nasa da ya buyi na fita yaje ya yaki mutan Makka Allah kuma ya amsa masa addu'ar sa shi yasa ya turo mala'ika Jibrilu ya zo ya bayyana wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa lallai fa abinda yake fatan boyewa ana kokarin bankadewa wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mutane guda biyu su bi bayan wannan tsohuwa da aka agaza mata da abinci da kuɗi su karbo wannan sako dake hannunta mutane biyun nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura su ne sayyidina Ali dan Abi Talib da kuma Az-Zubair ibn al-Awwam suka bi bayan wannan mata suka riske ta a hanya bata mai rabin isa garin Makka ba suka ce ba mu sakon dake gurinki ta Musa tace ita babu wani sako a gurinta suka kada suka rawa amma tace ba komai fa a gurinta suka hakura suka juya har sun fara tafiya sai sayyidina Ali yace kai yana da wahala babu komai a gurin ta manzon Allah ya turo mu tunda manzon Allah ya turo mu to wallahi akwai mu juya mu koma mu samu matar nan suka yi kwana suka koma suka dawo gare ta sayyidina Ali yace lallai tunda manzon Allah ya ce mana akwai sako a gurin ki to fa akwai sako saboda haka ki bani ta ƙara Musa wa karo na biyu kan cewar ita babu komai a gurinta yace to fa zamu tozarta ki mu tona miki asiri mu miki tsirara in har baki bamu wannan sako ba kaga da gaske suke yi sai ta sa hannunta cikin kitsanta sai ta ciro wasika sai ta danka musu suka juya da wasika suka zo da ita gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya buɗe wasika ya ga daga Hatib ɗan Abi Balta'a zuwa ga Quraishawan garin Makka manzon Allah gashi nan zai zo ya yake ku yana shiri kowane lokaci daga yanzu zai iya zuwa gare ku Sayyidina Umar yana nan aka karanta wannan wasika ya Rasulullah wannan munafiki ne ka bani dama in fille masa wuya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba munafiki bane abun nan da yayi Allah ya gafarta masa saboda ya halarci yakin Badar Allah ya duba zakatun duk waɗanda suka halarci yakin Badar sai ya ce su je su aikata abun da suka ga dama ya gafarta musu Nabi sallallahu alaihi wasallama ya juya ga Hatib yace me yasa ka aikata wannan aika Hatib yace ya manzon Allah wannan abun da nayi ba nayi bane dan kyamar musulunci da kuma son kafirci abun da ya ɗebe ni yasa na aikata wannan aika shine akwai iyalaina da suke garin Makka da dukiyata ba ni da dangin da za su kare mun a yayin da mutan Makka suka fahimci ka iso da nufin yakar su to anan za iya mun ta'adi amma idan na banka ɗe musu za su iya bada kariya wa dukiyata da iyalaina a sababin haka wannan shine abin da ya ɗebe ni yasa ne wannan aiki annabi ya ce Allah ya maka afuwa karkasa ki Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama shirin sa tsaf ya fita a cikin watan Ramadana a shekara ta 8 da nufin yaje ya yaki mutanen garin Makka Quraishawa mushrikai saboda saba yarjejeniya da aka cimma tsakanin Annabi da su kuma abin da ya faru kenan Manzo Allah ya samu ya shiga garin Makka ba tare da Quraishawa sun sani ba sai ya musu bazata wannan ya sa duk wani shirin su ya rushe ba yadda suka iya dole ne su sallama to shine manzon Allah da ya ga haka sai ba da umurni kala biyu umurnin da ya bayar kala na farko shine duk wanda bai rike makami zai yaki ba to kar a yake shi a kyale shi koda bai shiga musulunci ba cikin Quraishawan Makka duk wanda ma ya shiga gidansa yayi zaman sa to kar a je gidan nasa a yake shi a bar shi cikin gidan nasa koda bai shiga musulunci ba sannan duk wanda ma ya shiga gidan Abu Sufyan shi ma a kyale shi kar a yake shi wannan umurni na farko kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar umurni na biyu shine wanda mawallafin wannan littafi ya kawo mana an shine akwai wasu mutane da annabi ya lissafo su mutum hudu yace su kan duk inda aka gansu a kashe su kar a daga musu kafa koda an gansu nane da jikin ɗakin Ka'aba katangar ɗakin Ka'aba kar hakan ya hana a kashe su to shine anan gurin mawallafin wannan littafi yake bayyana mana wannan umurni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da ya biyo bayan wannan umurni shin waɗannan mutane guda hudu da annabi ya lissafa su duk an kashe su ko kuma ba a kashe su ba ko kuma an kashe wasu ba a kashe su ba sun tsira to shine bayanin da yake wanda rawar da sayyidina Uthman ya taka anan ne za ta bayyana a fathu Makka da annabi ya fita yace lamma kana yawmu fathi makkata
اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي الصرح عند عثمان بن عفان yayin da ranan yakin makka fatu makka ya kasance sai abdullah ibn sa'ad bin abi sarh yaje ya kuya a masaukin sayyidina usman kamar yadda zamu zo mu gani nan gaba abin da yasa yaje ya kuya a masaukin sayyidina usman saboda shi dan uwan sayyidina usman ne na shayarwa mace ɗaya ta shayar da shi me yasa yaje ya kuya za a bayyana mana a gaba yace faja'a bihi hatta awqafahu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai sayyidina Uthman yazo da shi wannan mutumi da ake kiransa Abdullah ibn Sa'ad bin Abi Sarh yazo da shi har ya tsai da shi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqala sai sayyidina Uthman yace Ya Rasulallah, ya manzan Allah, bai Abdullah, kai mu baya awa Abdullahi, ma'ana ka karɓi musuluncinsa, ka yadda da musuluncinsa, ya zo ne zai musulunta ka karɓi musuluntarsa ka yadda da ita. Farafa a ra'sahu, manzan Allah sai ya ɗaga kansa, ma'ana bai mai da martani wa sayyidina Uthman, bai ce masa naji na yarda na amince ko kuma a'a ban yarda ba kawai manzo Allah sai ya daga kansa fa nabara ilayhi talatan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yana dube zuwa ga abdullah ibn abi sarh abdullah ibn sa'd ibn abi sarh annabi ya dube gare shi har sau sayyidina uthman yana roƙon manzo Allah ya karbi mubayi'arsa ya yarda da shigansa musulunci amma manzo Allah a duk lokacin da sayyidina uthman yana mai wannan alfarma sai manzo Allah ya juya ya kalli Abdullah ibn Sa'ad bin Abi Sarh haka ya maimaita haso uku yace kullu zalika ya aba dukkan alfarmar da sayyidina Uthman ke nema daga manzo Allah yana ki ma'ana bai karba ba to da haka ya maimaita haso uku ma'ana sayyidina Uthman ya nemi alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi mubaya'a ya karbi mubaya'ar Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh a karon farko manzon Allah sai kalli Abdullah bai ce komai ba karo na biyu sayyidina Uthman ya kara neman alfarma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya yarda da mubaya'ar Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh ya yarda da mubaya'ar sa kuma ya amince da shigansa musulunci manzo Allah sai sake kallon Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh a karo na uku da sayyidina Uthman ya kara neman alfarma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ya yarda da mubayi'ar Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh ya yarda da shigansa musulunci to shine annabi sai ya yarda a karo na uku shine yace fa bayahu ba'da salasin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan hakan ya maimaitu haso sai yayi mubaya'a wa Abdullah ibn Sa'd kenan yanzu ya yarda da mubaya'arsa kuma ya aminta da shigansa musulunci thumma aqbala ala sahaba sai manzan Allah ya taho gurin sahabbansa fa qala sai yace musu ama kana fikum rajulur rashidun shin a cikin ku ba wanda yake mai zurfin tunani mai fahimta mai kwakwalwa mai basira yaqumu ila haythu ra'ani kaffaftu yadi an bai'atihi fayaqtuluhu ba mai tunani mai basira mai zurfin hankali da zai tashi ya je ga Abdullah dan Sa'ad dan Abi Sarh a yayin da ya gana kame daga kin yi masa mubaya ya je kashe shi ai tunda kuka ga an nema karo na farko ban yadda nayi masa mubaya ba ai da sai a samu mai zurfin tunani a cikin ku ya je kashe shi
aka nema karo na biyu in karo na farko ba wanda yayi wannan yunkuri to da aka nema karo na biyu da sai a samu mai zurfin tunani a cikin ku ya je kashe shi idan haka bai faru ba me ya hana ko a karo na uku hakan ya faru a samu wani mai tunani mai zurfin hankali a cikin ku da zai je kashe shi faqalu sai sahabban annabi suka ce ma nadri ya rasulullahi ma fi nafsika ka manzon Allah samu ba mu san abin da ke cikin zuciyarka yana a zuciya annabi baya so yayi mubaya'a wa wannan mutumi Abdullah ibn Sa'd bin Abi Sar amma sayyidina Usman gashi yana neman alfarma annabi ya masa mubaya'a to annabi kuma baya so ya bakanta wa sayyidina Usman dan yace ba zan masa ba kaman sayyidina Usman ba zai ji dadi ba ya nemi alfarma gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah bai bashi bai masa wannan alfarmar ba annabi baya son haka to amma ta daya hannun kuma annabi baya so ya bar wannan mutumi ya fi so a kashe shi nan kuma sayyidina Usman na neman alfarmar a masa mubaya'a kagan masa mubaya'a ya tsira daga kisa ku shine annabi yake cewa sahabbansa me yasa da kuka gana kame daga kin yi masa mubaya'a ba za a samu mai zurfin tunani mai zurfin hankali a cikin ku da zai je kashe shi ba sai suka ce ya manzon Allah ai ba mu san abin da ke cikin zuciyarka ba abin da ke cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama gaibu ne gare su ba su sani ba Allah shi ya sani ya'lamu kha'inatal a'yuni wama tukhfi sudur abinda irazai zukatan ba zukatun bayi suka boye Allah madaukakin sarki yana sane da shi sai suka ce ya rasulullahi ba mu san abin da ke cikin zuciyarka ba ala aw ma'ata ilaina bi ainika shin me ya hana manzon Allah kaman ishara da idanunka lokacin da sayyidina Uthman ya nemi alfarmar kai mubaya'a wa Abdullah ibn Sa'd ai da sai ka mana ishara da idanunka akan mu tashi mu je mu kashe shi kawai kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu la yanbaghi li nabiyyin an yakuna lahu kha'inatul a'yun yace lalle fa inda al'amarin yake ba shi cancanta wa annabi cikin annabawan Allah ya zamanto yana ishara da ido ya zama abin da zuciyarsa ta kunsa yayi bamban da abin da zahirinsa ya bayyana wannan bashi cancanta ga annabin Allah ba dabi'ar annabin Allah bane shine yaren ido ka kyafta wa mutum ido ku yi magana ta yadda wanda ke tare da ku ba zai gane me kuke magana ba kaga wannan a zahiri ba za a fahimci meye idan nan yake tattauna akai ba tunda ba magana bace da za a ji sautin ta balle a fahimce ta ishara ce kake yi ma dan uwanka da ido shi kuma zai iya ganewa ba lallai kuma wanda ake yi akan sa ya gane ba shine a bayyana wa mutane kamar an aminta a zahiri annabi ya bayyana sayyidina Uthman kamar ya amince da neman alfarmar da yake a zahiri amma a batini kuma annabi bai yarda ba to annabi baya haka shi gaci annabin Allah gaci ɗaya yake tafiya annabin Allah baya zuwa da ido da fiska biyu baya taba mu'amalantar mutane da fiska biyu ba zai nuna sayyidina Uthman kamar ya ji roƙon sayyidina Uthman alhali kuma ta ɗaya bangaren yana ishara a kashe wanda sayyidina Uthman ke roƙo a karbi mubaya'a sa ban yayi haka kamar yayi fiska biyu wannan kuma ba ɗabi'a bace ta annabin Allah annabawan Allah Allah ya tsarkake su daga mu'amalantar mutane da fiska suna mu'amalantar mutane da fiska ɗaya ne to shine yace bashi cancanta ga annabi cikin annabawan Allah yayi magana da ido yayi ishara da ido a kai tsaye annabin Allah yake tafiya da abin da zai yana fito da shi furi falo ne ba saye ba boye boye ba nokewa in annabin Allah tashi abu kai tsaye yake saboda wannan maganar ta ido kaman tana kunshe da wani dan abu na kaman ha'inci a zahiri kana dariya wa mutum amma a batini kuma ta ciki na ciki akwai abin da baka so ya sani akwai abin da kake koyi masa ko kuma akwai abin da kake magana maganar sa akan sa wanda bai dace ba zaka iya maganar da dan uwanka da ido kuna gulman sa da ido wanda a haka kuma kana yake masa baki kana masa dariya to shi yasa aka kira ta da kha'inatul a'yun ha'incin ido ido ne yake ha'inci a wannan gaba wanda ake tare da shi a zahiri ana nuna masa duk daya ne kai namu ne muna tare da kai muna kaunarka amma kuma ido tana ha'inci ana gulman sa da shi yana zaune amma ana gulman sa da ido ana cin naman sa da ido ko ana tadin da ba a so ya ji da ido wannan shine kha'inatul a'yun to annabin Allah Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi daga wannan dabi'a to amma ɗan uwa me dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so a kashe Abdullah ibn Sa'd bin Abi Sarh mallafin littafin ya kawo bayanin dalilin a gaba tare da cewa a farko ya kamata a kawo sannan abu na biyu me yasa Abdullah ibn Sa'd bin Abi Sarh ya je ya buya a masaukin Sayyidina Uthman kaga shi ma yanzu nan zai kawo mana cikin riwayar da zamu karanta wannan shi ma da ya kamata a kawo shi a farko ne wato da ya kamata a kawo dalilin da yasa annabi ya so a kashe Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh kafin a zo bayani kan wannan gabar da muka karanta yanzu abu na biyu me yasa shi Abdullah ya je kuya a masaukin Sayyidina Uthman to da waɗannan biyun su ya kamata a fara bude wannan kissar da su to sai kaga kissar ta fito sosai amma duk da haka dai abun bai baci mun ji dai abun da ya faru a yanzu Abdullah ibn Sa'd bin Abi Sarh da annabi ya shigo Makka ya je ya kuya a masaukin Sayyidina Uthman Sayyidina Uthman kuma ya kamo hannunsa suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so manzon Allah masa mubaya'a sai da ya maimaita roƙo ga manzon Allah ya mubaya'a wa Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh sau uku sannan manzon Allah ya masa mubaya'a kuma yake tuhumar sahabbansa me yasa da kuka ga a karon farko na kin mubaya'an ba ku je kun kashe shi ba me yasa a karo na biyu ba ku je kun kashe shi ba har aka yi maimaita har sau uku kace to ai annabi ba mu san me yake cikin zuciyarka ba da ka mana ishara da ido yace a wannan ba dabi'ar annabin Allah bace ba shi cancanta ga annabin Allah ishara da ido to me yasa shi Abdullah ibn Sa'd ya je kuya gidan Sayyidina Uthman har ya kai ga wannan gaci da muka ambata to ita ce riwayar da zamu karanta yau yace waja'a fi riwaya a cikin wata riwaya kissar ta zo a fadade ta zo a cike ba kamar yadda muka karanta a riwayar da ta gabaci wannan riwayar ba ma'ana ta fadada mana kissar ta fito mana da abun sosai filla filla dalla dalla yace lamma kana yawmu fathi makkata ammana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an-nasa illa arba'ata nafar wannan shine bayanin da muka yi a baya yayin da yakin makka ranan yakin makka ya kasance ranan yakin makka annabi ya bada amana da aminci wa dukkan mutane yace kar a kashe kowa banda mutane guda hudu annabi ya amintar da mutane ya hana a zubda jinin mutane amma banda mutane guda wa qala manzon Allah yace uqutuluhum duk inda kuka same su ku kashe su mutane guda hudu duk inda kuka same su cikin garin Makka ku kashe su wa in wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril ka'ba koda kun same su suna nane suna rataye suna dufane da jikin sutura ɗakin Ka'aba rigar Ka'aba da yun an ga mutun jikin Ka'aba dan daga masa kafafu a cewa ta albarkacin jikin Ka'aba to annabi ya ce ko a jikin rigar Ka'aba aka gansu suna rataye da ita suna manne da ita to a kashe su kenan fakar a daga musu kafa da dekar a daga musu kafa a duk inda aka gansu ko da jikin Ka'aba ne duk da girman wannan daki a zakatan musulmai kar ya hana a kashe su ai mun san Allah ya ce wa man dakalahu kana amina walillahi ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakalahu kana amina duk wanda ya shiga garin makka ya zama amintacce kaga garin makka ne aka ce duk wanda ya shiga ya zama amintacce ba za a taba jinin sa ba to ina ga wanda bayan ya shigo garin makka har ya zo jikin dakin Ka'aba kaga karewar amana da aminci kenan to amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace koda an gansu anane da jikin dakin Ka'aba sun mannu da jikin dakin Ka'aba dan su ci alfarmar dakin Ka'aba a daga musu kafa to koda anan aka gansu a zubda jinin su a kashe su su wane ne waɗannan mutane guda hudu na farko Ikrimatu bin Abi Jahal Ikrima dan Abu Jahal annabi yace duk inda aka ganshi aka kashe shi koda ku jikin rigar dakin Ka'aba aka ganshi yana nane da rigar dakin Ka'aba annabi yace aka kashe shi na biyu Abdullah ibn Khattab shi ma nan duk inda aka ganshi aka kashe shi na uku Miqyas bin Subaba shi ma nan duk inda aka ganshi aka kashe shi na hudu Abdullah ibn Sa'ad bin Abi Sa'd wannan shine muke magana akan sa wanda yaje buya a masaukin Sayyidina Uthman kaga waɗannan mutane guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shigo ranan fatu Makka garin Makka yace a daga kafa wa mutane banda hudu hudun nan duk inda aka gansu ko tai halin kaka ko ta yaya a zubda jinin su a kashe su Ikrima dan Abu Jahal na farko kenan na biyu Abdullah ibn Khattab na uku Miqyas ibn Subaba na hudu Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh to yaya al'amarin ya kasance dangane da waɗannan mutane guda hudu shin an kashe su duka shi da Abdullah a baya mun ji ba a kashe shi to bari mu ji cikakken kissa yace fa amma Abdullah ibn Khattab amma Abdullah ibn Khattab fa udrika wa huwa muta'alliqun bi astar al-Ka'ba an je an riske shi yana rataye da jikin rigar dakin Ka'aba ya nana jikinsa da jikin rigar dakin Ka'aba yana ga in an ganshi a wannan yanayi za a ce ya ci alfarmar dakin Ka'aba a juya a kyale shi to shi an je an riske shi jikin rigar dakin Ka'aba yana rataye da ita fastabaqa ilayhi sa'id ibn harith wa ammar ibn yasir sai mutane guda biyu suka yi rige-rige zuwa gare shi dan su kashe shi da sa'id ibn harith da ammar ibn yasir kowa na Allah Allah ya kashe shi dan ya aiwatar da umurnin manzon Allah su umurnin manzon Allah da rawar jiki suke aikatawa sa'id ibn harith ya zare takobinsa da gudu yayi kansa ammar ibn yasir shi ma ya zare takobinsa da gudu yayi kansa kowa Allah Allah yake ga shi ne ya riga فسبق سعيد عمارا سي سعيد يرجع عمار زواج عبد الله بن خطل يسامو يكشش ينن شي اي نصرر كش عبد الله بن خطل يرجع عمار بن ياسر وكان اشب الرجلين شي ني مفي زما مفي تاشن متاني غدا بمعنى شي متاشي ني يافي عمار بن ياسر يارنتا ده سمرتكا ينن شي سابون جنين shi yasa wannan yasa ya riga Ammar dan Yasir isa ga Abdullah ibn Khattab ya samu ya kashe shi wannan mun ji labarin Abdullah ibn Khattab shi tasa ta kai an kashe shi jikin dakin Ka'aba yana nane da rigar dakin Ka'aba yanzu saura mutum uku Ikrima dan Abu Jahal da Miqyas ibn Subaba da Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh waɗannan su uku su suka saura yace wa amma ikrimatu amma mutun nabiyu ikrima dan abu jahal ke faraki ba fil bahri shi da ya san da ya zane sai ya je ya hau kan jirgin ruwa dan ya tsere ya tafi saboda ya san idansa habban manzon Allah kashe shi zasu to sai ya zame ya silale ya je sai ya hau jirgin ruwa dan ya tsere ya gudu to lokacin da suka hau jirgin ruwa suna tafiya sun je tsakiyar kogi sai guguwa mai karfi ta taso tana kokarin kifa wannan kwale-kwale faqala ashabu safina sai waɗanda suke masu jirgin ruwan wanda suke jan jirgin ruwan suke tuka jirgin ruwan masu kula da jirgin ruwan sai suke gaya ma fasinjan su cewar akhlisu kowa fa ya koma ga Allah dama mushrikai suna da wata dabi'a da Allah madaukakin sarki ba mu labarin ta a cikin alqur'ani Allah ya ce fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din lokacin da suka hau jirgin ruwa suka gafa babu mafita fa sai sun koma ga Allah saboda duk wani abu da bawa zai yi yayi nasara sun san daga taimakon daga gurin Allah to sai su koma ga Allah sai ikhlasi su takaita shi da bauta su yadda su sallama su miƙa wuya kan tashi kadai yake ba shi da abokin tarayya da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-bar idan Allah ya tsiratar da su yayin da Allah ya tsiratar da su suka fito sarari ban ƙasa idahum yushrikun sai su je su cigaba da shirka su hakenan sun san cewa Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya to abinda ya faru a jirgin ruwan nan ke masu tuka jirgin ruwa waɗanda suka dauko fasinja suka ce aslisu sai fa kun koma ga Allah kun takaita addini gare shi shi kadai yake ba shi da abokin tarayya fa inna alihatakum la tughni ankum shay'an hahu allolin kuncin da kuke bauta musu gumakanku anan fa ba abin da za su iya tsinana mu wanda yake so ya kubuta a wannan hatsari da muke fuskanta na jirgin ruwa to fa sai ya koma ga Allah ubangijin talikai shi kadai yake ba shi da abokin tarayya in yana so ya tsira saboda gumakanku ba su san ma halin da kuke ciki ba yanzu anan haka nan wannan yake nuna maka wautar wanda zai je yana bautawa abinda ba zai iya amfanar da shi ba balle ya cutar da shi faqala ikrima to anan ikrima da yaji wannan batu na masu jirgin ruwa sai ya ce wallahi la illam yunjini fil bahr illa al ikhlasu la yunjini fil barri ghayru yace na rantsa da Allah in har ya zama akan kogi ba abin da ya tsiratar da ni sai komawa ga Allah da takaita Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wajen bauta in wannan shine zai tsiratar da ni ba abin da ya tsiratar da ni sai wannan a cikin kogi to ko tantama babu in na fita daga kogin ma ba abin da zai tsiratar da ni in ba haka ma'ana kadaita Allah in har shine zai tsiratar da shi a cikin kogi to a wajen kogin ma ba abin da zai tsiratar da shi sai kadaita Allah cewa shine Allah shine abun bauta shi kadai yake sai ce Allahumma laka alayya ahdun in anta afaitani mimma ana fihi an ati muhammadan hatta adaa yadi fi yadihi wala ajidannahu afuwan kariman yace ya Allah na dauka maka alƙawari in har ka tunkuɗe min wannan bala'i da nake fuskanta na kifewar jirgin ruwa da ni lallai na dauka maka alƙawari zan je in samu Muhammadu in sanya hannuna cikin hannunsa ma'ana in karbi musulunci sannan kuma na san duk da Muhammadu ya ce duk inda aka ganni a kashe ni in har na je masa da wannan fuska na san zan same shi mutun ne mai afuwa saboda na san shi da afuwa ka kenan hatta wanda ba musulmai ba sun yi sheda ta hali kyakkyawa ta afuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi sheda manzon Allah da siffar afuwa mutun ne mai afuwa kuma mutun ne mai karamci Ikrima yace tabbas ko tantama babu ko shakka babu na san zan samu Muhammadu mai karamci kuma mai afuwa to sai Allah subhanahu wata'ala kawo agaji ya kawo doki jirgin ruwa sai daina tangal tangal iska ta takaita har suka samu suka fita lami lafiya sai yace to wannan addini da Muhammadu yazo da shi shine gaskiya sai lallaba yaje gurin manzon Allah shine anan gurin yace fa jaa wa aslama sai zo gurin manzon Allah sai karbi musulunci annabi sai ya daga masa kafa yace to kar a kashe ikrima yanzu ya zama musulmi yanzu mutane guda biyu mun ji labarin yadda al'amarin ya kasance da su mutun na farko an kashe shi shine Abdullah ibn Khattab mutun na biyu Allah madaukakin sarki ya masa gamdakatar da musulunci shine Ikrimatu bin Abi Jahl yanzu saura mutane biyu Miqyas bin Subaba da Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh yace wa amma Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh amma Abdullah dan Sa'ad dan Abi Sarh fa innahu ikhtaba'a inda Uthman bin Affan shi sai yaje kuya a masaukin Sayyidina Uthman shine bayanin da muka yi a farko ya lallaba sai je masaukin sayyidina Uthman sai buya sahabbai suka yi ta neman shi cikin Makka ruwa a jallo ba su same shi ba ashe yana can ya buya gurin sayyidina Uthman falamma da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an-nasa ila al-bai'ati ja'a bihi hatta awqafahu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzon Allah ya kira mutane su zo su masa mubaya'a mutan Makka ce cewa duk wanda zai shiga musulunci kofa a bude take cikin mutan Makka yazo yayi mubaya'a wa annabi to a dade wannan lokaci da sayyidina Uthman ya ji wannan kira na manzon Allah sai lallako da Abdullah ibn Abi Sarh suka fito tare suka zo gurin manzon Allah suka tsaya sai ya ce manzon Allah kai karbi mubaya'ar Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh Manzo Allah sai ya daga kansa ya kalla Abdullahi. Usman ya maimaita sau biyu. Manzo Allah ya sake kalla Abdullahi. Ya maimaita sau uku sai Annabi ya ce na karbi mubaya'arsa. Sai juya ga sahabban sai ya ce me ya hana ku da kuka ga a karon farko ban karba ba? Karo na biyu ban karba ba? Me tunani mai zurfin hankali cikin ku ba zai je kashe shi ba? Shine suka ce manzo Allah ai ba mu san abin da ke cikin zuciyarka ba. Ba mu san cewa kana so a kashe shi bane ai da mun san da haka da mun kashe shi da aika mana ishara ko da ido cewa mu je mu kashe shi to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayyana musu cewa innahu la yanbaghi li nabiyyin an yakuna lahu kha'inatu al'ad lalle fa ba shi cancanta ga annabi ya zamanto yana da ha'incin ido ma'ana magana ido bayyana cewa kamar ka karbi abinda mutun yazo da shi a zahiri amma a ido kana ishara ma wani akan yayi akasin abinda kai a zahiri ka bayyana wannan ba dabi'a bace ta annabi yanzu mun ji makoman shi Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh shi ma annabi ya daga masa kafa ya ce albarkacin roko da sayyidina Uthman yayi tai sahabbai kuma basu gane me annabi yake nufi ba Allah masa gamo da katar da musulunta to me yasa annabi yace a kashe Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh to shine anan gurin aka hakaito mana Ibn Abbas yake bada labari cewa Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh ya kasance cikin wanda suke rubuta manzon Allah wahayi sai shedan yayi nasara a kansa kenan Abdullah tun farkon musulunci ya musulunta shi Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh yana cikin masu rubuta annabi wahayi sai shedan yayin jayi a kansa ya kauda kafafunsa sai yayi ridda ya daina rubutun wahayi ya koma ya hadu da mushrikai har annabi ya hijira daga makka ya koma madina bai dawo musulunci ba har annabi ya zo fathu makka bai dawo musulunci ba kuma ai mun san yana daga cikin dalilai da suke sa a kashe mutum ridda man baddala dinahu faqtulu annabi ya ce duk wanda ya canza addinin sa da yana musulunci ya bar musulunci ku kashe shi la hallu damu mri'in muslimin illa bi hidai salasin astayibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi almufariqu lil jama'a ba shi halatta zubda jinin mutum musulmi sai da ɗayan abubuwa guda uku mai aure yayi zina ya halatta a kashe shi a zubda jininsa wanda ya kashe rai shi ma ya halatta a kashe shi a zubda jininsa sai kuma wanda ya bar addininsa ya bar jama'a musulmi shi ma halatta to wannan dalilin yasa annabi ya ce a kashe Abdullahi ibn Sa'ad ibn Abi Sarf to amma kuma sayyidina Usman ya zo ya nema masa alfarma annabi ya masa alfarma to wannan ita ce rawar da sayyidina Usman ya taka a yakin fatu makka da annabi na nemawa Abdullahi ibn Sa'ad ibn Abi Sarf alfarma gurin manzon Allah kuma ya masa alfarmar sai aka wayi gari ba a kashe shi ba cikin jerin waɗanda aka kashe a mutane guda hudun nan yanzu mutum ɗaya ne ba a yi mana bayanin sa ba shine Miqyas ibn Subaba shi mai cece makomar sa to shi kuma Miqyas ibn Subaba shi zuwa yi wani guri sai buya cikin garin Makka ya dauka cewar ya sha to sai wani daga cikin sabban annabi da ake kiransa Numaila sai gano shi sai je kashe shi inda annabi ya ce duk inda aka gansu a kashe su wata riwaya kuma ta bayyana cewar da ya buya lokacin da al'amura suka fara lafawa ya dauka ammance sai buta ya tafi kasuwa a Makka ya dauka cewa yanzu fa kowa ma ya mance da wannan umuri na manzo Allah kicibu sai sahabbai suka ganshi a kasuwar garin Makka sai suka kashe shi to kaga mutane biyu an kashe su biyu kuma Allah ya musu gamo da katar da musulunci Abdullahi ibn Khattal an kashe shi yana rataye da rigar dakin Ka'aba sai Miqyas ibn Subaba shi kuma ya buya wani cikin sabai ya ganshi inda ya buya kashe shi wata riwaya ta ce a kasuwa aka ganshi lokacin da komai yayi shiru komai ya lafa ana aka ganshi aka je aka kashe shi mutane biyu kuma Allah ya musu gamo da katar da musulunta Ikrima ibn Abi Jahl shi kuma sakamakon hawajejin ruwa Allah ya tsamo shi daga shirka ya dawo musulunci shi kuma Abdullahi ibn Sa'ad ibn Abi Sarh ya ci alfarmar sayyidina Uthman da yake buya gidan sayyidina Uthman annabi lokacin da ya nemi a zo a masa mubaya'a mutan Makka sayyidina Uthman ya fito da Abdullahi ibn Sa'ad ibn Abi Sarh ya zo ya roki manzon Allah akan ya karbi mubaya'ar Abdullahi ibn Sa'ad ibn Abi Sarh a karon farko manzon Allah bai yadda ba karo na biyu ma bai yadda ba to a karo na uku sai ya daga kafa ya karbi mubaya'arsa to wannan shine a takaice bayani da mawallafin littafin yake so ya fito mana da shi dangane da irin gudunmawar da sayyidina Uthman ya bayar a fathu Makka sai mu dasa aya anan saboda kurewar lokaci har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako na gaba sai mu je gaba ta ƙarshe cikin gabobi da ake fito mana da misalai da suke bayyana irin rawar da sayyidina Uthman ya taka a fitan da yayi tayi ya kukuwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh